Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 8 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labaran duniya.
An ci gaba da jin alamar fada a kudancin Khartoum a jiya Lahadi. Babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana fargabarsa game da tsaron tashan makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke gabashin Ukraine. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito cewa shugaban hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta kasar ya yi murabus daga makaminsa a jiya Lahadi.
Kanin labaran duniyar kenan, to har ila yau za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun kwaso ragowar 'yan kasar da suka makale a Sudan bayan rikici da ya barke a kasar.
Alhamdulillah babu wanda aka bari a can Khartoum ko kuma can garin da muka ainihin tsaya muka taso daga Egypt kenan. Amma tsawon kwanaki tara da muka yi a hanya ga hukumar Egypt, wallahi yara sun shiga yanayin da kamar za a rasa rayuwarsu ma.
A Ghana kuwa mata da ke harkar noma na kokawa kan yadda karancin filayen noma ke kawo musu cikas a harkokinsu na samun gonaki da za su yi noma.
Filin da nake noman nan na hayawa ne, mana abin na haya wurin wanga. Wani biyu filin nan kana ya kana hayawa mai fili ya taso rana da yawo ya zo ya karbi filin.
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar, to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. An ci gaba da jin alamar fada a kudancin Khartoum a jiya Lahadi yayin da wakilan bangarorin da ke rikici da juna a Sudan ke Saudiya don tattaunawa da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa, inda ake fatan kawo ƙarshen rikici da aka kwashe tsawon sati uku ana yi wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da haifar da gudun hijirar jama'a da yawa. Matakin na Amurka da Saudiya dai shine mashahurin yunkuri na farko na kawo ƙarshen fada tsakanin sojoji da dakarun 'yan sa kai na RSF wanda ya mayar da sassan babban birnin ƙasar Sudan fagen yaƙi, lamarin da ya kawo cikas ga shirin da ƙasashen duniya ke marawa bayan kafa mulkin farar hula, biyo bayan shekaru da aka yi ana tashe-tashen hankula da rikici wanda ya haifar da matsalolin jin ƙai. Tashar talabijin ta Al-Ikhbariya ta ƙasar Saudiya ta faɗa jiya Lahadi cewa Saudiya za ta ware dala miliyan 100 domin taimakawa jin kai ga Saudiya. Babban daraktan kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana fargabarsa game da tsaron tashan makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke gabashin Ukraine bayan da jami'an Rasha suka bada umarnin kwashe fararen hula daga matsugunai 18 da ke kusa da tashar nukiliyar da ke cikin matukan matsala. Rafael Mariano Grossi ya yi gargaɗi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa game da halin da ake ciki a yankin da ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia na ƙara zama abinda ba a iya tsinkaya ba kuma yana da haɗari. Na damu matuƙa game da ainihin haɗarin tsaro da tashar ke fuskanta. Dole ne mu ɗauki mataki yanzu don daƙile yiwuwar mummunan hatsarin nukiliya da irin abin da zai janyo ga jama'a da muhalli. Tashar tana kusa da inda ake gwabza faɗa tsakanin dakarun Rasha da na Ukraine. Rasha ta harba makamai sama da 30 a Nikopol, wani gari da ke makwabtaka da tashar da ke Ukraine ke rike da ita, inda ta kashe wata mata 'yar shekaru 72 tare da jikkata wasu uku a jiya Lahadi a cewar hukumomin Ukraine. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito cewa shugaban hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta kasar ya yi murabus daga makaminsa a jiya Lahadi sakamakon wasu wasanni da aka shirya da mata ba tare da sanya hijabi kamar yadda aka wajabta ba, a daidai lokacin da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke tsananta aiwatar da dokokin saka hijabi. Kamfanin dillancin labaran Iran ya ce Hashim Siyami ya yi murabus daga makaminsa sakamakon cece-kuce da suka taso daga gasar tseren juriya da aka shirya a Shiraz da ke kudancin ƙasar Iran. Wasu hotuna daga gasar ta ranar Juma'a da kafafen yaɗa labarai na Iran suka buga sun nuna wasu mata na gudu ba tare da lilliɓi ba, wanda aka wajabta jim kadan bayan juyin juya halin musulunci na shekara 1979.
Nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoton. Hukumar da ke kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare NIDCOM ta ce zuwa yanzu ta yi jigilar 'yan Najeriya 1,471 daga Sudan da ke fama da rikici. A ranar Lahadi jirgi na 7 ya sauka a Abuja, yayin da a yau Litinin ake dakunna 8 kamar yadda hukumar ta NIDCOM ta bayyana a shafinta na Twitter. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya zanta da wasu da suka dawo daga ƙasar ta Sudan, inda suka bayyana masa irin kalubalen da suka fuskanta a kwanakin da suka kwashe a hanya.
Alhamdulillah, babu wanda aka bari a can Khartoum ko kuma can garin da muka ainihin tsaya muka taso daga Egypt kina.
To ko za ka bayyana mun hali na ƙarshe da kuke ciki kafin a kammala kwaso ku, tunda na san an yi kwanaki ana fargaba su an ɗauko su wasu ba ɗauko su ba.
Ba iya gwada ma irin yanayi da aka shiga na rashin daɗi ba, duba da yanayi muna fama da ƙananan yara da kuma mata haka du sun shiga yanayi na rashin lafiya, wanda babu asibitin da za ka kusanci shi domin ka kai ɗanka asibiti a duba shi ko ka karɓi magani. Sai da Allah ya kawo Egypt a jiya kenan muka samu muka ga likita, saboda yara suna fama da malaria da shauransu, amma alhamdulillah yanzu jikinsu da sauki sosai. Amma tsawon kwanaki tara da muka yi a hanya kafin zuwa Egypt, wallahi yara sun shiga yanayin da kamar za a rasa rayuwarsu ma.
Me kuka fahimta ya kawo wannan jinkiri kuka shiga wannan hali daga mahukunta ko jami'an da ya kamata a ce sun gaggauta ɗauko ku?
Embassy namu na Sudan ba su shirya komai akan harkar tahowar mu zuwa Egypt ba, kawai sun doro mu a mota neman taho. Hakan ya sa a ƙasar Masar suka ce ba zai mu shiga Masar ba, dole sai sun samu magana da ƙasar Najeriya, shugaban ƙasar na Najeriya, inda abu ne da yake buƙatar magana ta ainihin diplomatic. Sai muka ɗau wannan kwanaki a wani ƙauye wanda muka dinga ainihin shan bakar wahala, abincin kashi sau ɗaya, yanzu wanne ka ƙara samu ba saboda tsadarsa. Haka dai ake ta manajan haka kawo wannan abu.
Malam Awal Idris kawo gama kenan, ɗaya da cikin ɗaliban Najeriya da suka iso Abuja bayan da tashin hankali ya rutsa da su a ƙasar Sudan. Daga bisani na tuntuɓi ɗaya daga cikin jami'an kamfanin jiragen sama na Mafia da suka yi jigilar ɗaukar 'yan Najeriya daga Cairo zuwa Abuja, wato barista Shehu Wada, domin in ji ƙarin haske dangane da nasarori ko ƙalubalen da suka fuskanta a wurin gudanar da wannan aikin, inda yake cewa
mun dawo mun kwaso wajen 402 yara wajen 11 kuka kawo.
Ko za ka gaya mun irin a ƙalubalen da kuka fuskanta gurin wannan aikin?
Aikin ya kawo kwana 2 muna jira a kawo mutane. Mu niyyarmu mu je can mu kwashe su cikin awa 5 mu dawo. Bai kamata mu je muna kwana 2 ba, jirgi kana kasa kwana 2. Tafin ma mu daga ya kamata mutanen nan sun riga sun kai Egypt. Allah za ka biya kuɗin landing parking. Amma mun gode wa Allah mun riga mun kawo su.
Akwai wani abu da kake gani ya kamata hukumomin Najeriya su yi a nan gaba wurin gudanar da irin wannan aikin, ta yadda ku kamfanonin jiragen sama da kuka sadaukar da jiragen ku a kyauta kuka ba da ɗauki ku yi aikin nan ba tare da an kawo muku ƙarin nauyi ba?
Ka san ko mu ba yanzu muna da duty waɗanda za mu biya, kamar haraji da ake ansa a gida akan cewa mun jigilar nan, sai hukuma sai su daga mana kafa a kanta kamar su NCA da NAMA.
A halin da ake ciki yanzu ana tsarin jami'an Najeriya da ofisoshin jakadanci na Sudan da Cairo za su wani zama domin tattauna makomar sauran 'yan Najeriya da watakila har yanzu suna can sun laƙe a cikin Sudan ɗin a yayin da ake ƙoƙarin ficewa daga cikin ƙasar, amma kawo yanzu ba su yi nasara ba. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Lahadi, hukumomi sun bayyana maharin da ya kashe mutane 8 a wani rukunin shaguna na sayar da kayayyaki a jihar Texas da ke Amurka, a matsayin wani mutum mai shekaru 33 da ya zauna a wani otal da ke kusa. Jami'an tsaro uku da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na Associated Press sun bayyana dan bindigar da Mauricio Garcia wanda wani dan sanda ya harbe shi har lahira a kusa da rukunin shagunan Dallas dake wajen garin. Jami'an sun yi magana ne bisa sharadin sake sunan su domin tattaunawa da kuma cikakken bayani kan binciken da ake yi. Daya daga cikin jami'an ya ce masu bincike sun yi ta binciken otel din da wani gida a yankin Dallas dake da alaka da wanda ake zargin. Daga ƙarshe, ‘yan kwanaki bayan wasu harbe-harbe guda biyu da suka yi sanadin mutuwar mutane 17 a ƙasar Sabiya, ma’aikatar harkokin cikin gida ta Tarayyar Turai ta buƙaci ‘yan ƙasashen a jiya Lahadi da su miƙa dukkan makaman da ba a yi wa rajista ba ko kuma su fuskanci yiwuwar ɗauri a kurkuku. Mutanen da suka miƙa bindigogi, gurneti, alburusai da sauran makamai da suka mallaka ba bisa ka'ida ba tsakanin ranar Litinin zuwa 18 ga watan Yuni ba za su fuskanci tuhuma ba, in ji ma'aikatar a cikin wata sanarwa. Waɗanda suka yi watsi da umarnin za su fuskanci hukunci, kuma idan aka same su da laifi za su iya shafe shekaru a ɗaure a gidan yari, kamar yadda jami'an gwamnati suka yi gargaɗi. An gudanar da jana'iza a ƙarshen mako ga waɗanda harin bindiga ya ritsa da su a wata makarantar Belgrade a ranar Laraba da wani yankin karkara da ke kudu da babban birnin ƙasar a daren ranar Alhamis. Rikicin ya kuma raunata mutane 21, ya kuma ba wa al'ummar Balkan mamaki da kuma ɓacin rai.
A gaida Muhammad Hafiz Babalai da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai batun noma a Ghana, inda mata da ke harkar noma musamman a yankunan karkara ke kokawa kan yadda karancin filayen noman ke kawo musu cikas a harkokinsu na samun gonakin da za su noma. Sai dai hukumomi a kasar sun ce rashin kafa kungiyoyi da matan ba sa yi na daga cikin dalilan da suke sa ba a damawa da su yadda ya kamata a fannin na noma a kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamza Adam ya yi komana daga Kumasi.
Aikin gona shi ne kashin bayan tattalin arzikin Ghana, inda kashi 45 cikin 100 na al'umman kasar ke dogaro da shi wajen kula da kansu, a cewar hukumar shirin samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP a takaice. Sai dai akasarin manoma musamman mata suna yin aikin ne cikin manyan kalubale. Ummu Idris, wacce ke noman wake da masara a ƙauyen Ijira a jihar Ashanti da ke kudancin Ghana, ta ce ba ta da isasshen filin da za ta fada da aikinta, kuma akwai yiwuwar ma ta rasa filin mai girman eka 9 da take nomawa.
In filin da nake noman nan na hayawa ne, bana bane na haya wurin wanga eka 6, na haya nan ga eka 3, ciki kuma nake duban yara na. Ina duban yara na suna zuwa school, wasu na zuwa makaranta. Wani biyu filin nan kana ya kana hayawa, mai fili ya taso rana da yau ya zo ya karbi filin shi. In ya karbi filin shi, kan wani fili kuma za ka zauna, baka da inda za ka yi.
Galibin filayen da ake noma a kai a Ghana, mallakin sarakuna ko wasu shugabannin zuri'a ne mata. Wasu cika samun ikon mallakar fili ba, sabida ana ganin su aikinsu kawai a cikin gida yake. Daga cikin matsalolin da mata manoma ke fuskanta a Ghana, akwai rashin wayar da kai da rashin ilimi da kuma rashin samun tallafin bankuna.
Loan din da mata ake ba, ga ya taimake mu, mu kuma ba mu samu, saboda shi ba mu taba sa kwadon mu ciki ba. Muna dai yin abin mu gurgudun karfin mu. Shi muke yi ba mu sa kwadon mu cikin luba don komgun sama ba mu samu.
Jami'ai a Ghana sun ce daga cikin dalilan da suka sa mata ba sa samun tallafin aikin gona, akwai rashin kafa kungiyoyi na haɓaka aikinsu, sannan gonakin da suka fi nomawa kanana ne.
Sa banki yana da wuya ya doki kudi ya ba mace waita ta yi aikin gonanta, kan kuma banki ta ba manomi kudi ya kara a cikin gonan shi. Sai in manomin na da abun da zai ba banki, wanda turawa ke ce ma collateral, to mace filin ba nata ba, namijinta ne. In an kawo takardun filin ba sunanta kai, shi sa yana da wuya banki ta ba ta wannan jari.
Duk da cewa gwamnati ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen baiwa mata damar miki cikin harkar noma a kasar, wasu manoma na fatan ganin gwamnati ta samar da wani tsarin da zai baiwa mata damar faɗaɗa harkar su ta noma ta hanyar samun musu filaye. Hamza Adam, VOA daga Kumasi, Ghana.
To a Najeriya da ke makwabtaka da Ghana, matsalar tsaro ce ta fi cewa mata manoma tuwa ƙwarya.
To ga mun nan dai inda da muna samu goda mai kyau din, ba za mu je mu yi yanzu ba. Da yanda shike akwai tashin hankali, in ka je zuciyanka ba zai kwanta ba, ba za ka yi abin kirki ba, kana sugunawa, kana tashi, kana waiga baya, kana duba gaba da baya, domin tsoro ba zaman lafiya a kasar mu.
To idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi, za ku ji cikakken rahoton. Yanzu kan ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukadin wanda ba yi wa adalci ba. Yaki da cin hanci da rashawa bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki da wanda suka yi ritaya. Bin gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu fara duba korafin WhatsApp ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'a ta Natsatsu a birnin Abuja. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin zai leƙa cibiyar gyara ɗabi'a na Nakasassu ta Abuja da ke Wari Rehabilitation Center da aka kafa don kawar da mabarata da masu yawace-yawace barkatai a Abuja don daidaita ƙwaƙwalwarsu, a kuma koya musu sana'o'i da kuma ba su jari don samun dogaro da kai. Biyar daga ma'aikatan da aka kafa cibiyar da su da ke koyar da sana'o'i sun tunkari shirin nan. Suka ce an kore su daga aiki ba bisa ƙa'ida ba da kuma hana su albashin watanni da dama. Ma'aikatan sun ce ba kawai korafin su kora ko rashin samun albashi bane, a'a, sun zargi shugaban cibiyar da cin zarafin waɗanda ake ajiyewa a cibiyar, tare da keta haddin mata da ma matakan da suka kai ga mutuwar wasu daga waɗanda ake gyara wa ɗabi'ar. Lamarin da shi shugaban ya musanta, wanda kuma za ku ji daga bakinsa. Amma da farko bari mu fara da jin korafin ma'aikatan.
Sunana Aminu Yusuf Ibrahim, ni ne admin officer na FCT Vocational Rehabilitation Center.
Amma wanda yake aiki ko wanda aka sallama?
Wanda aka sallama.
Faɗa mana, ku biyar ɗin nan shin yaushe aka ɗauke ku aiki?
Mu biyar ɗin nan, da ni Aminu Yusuf da Umar Audu da shi Abdullahi S. Angulu da William Benjamin da shi kuma Umar Lawal, an ɗauke mu ne a 2011 muka fara aiki, a February 2011 muka fara aiki, kuma muka yi aiki har zuwa September ba a biya mu ba. Da ba a biya mu zuwa September ba, muna bin su FCT kenan, muna bin su dama da aka commissioning sentence shi then minister senator Bala Abdulkadir ya ce a contracting now workers to fara so that the center will be functioning. Sai aka dauko mu, da aka dauko mu sai muka fara aiki ba a biya mu ba. Da muka kai wata tara sai muka complain ma principal. Sai principal ya je magana da secretary na SDS a lokacin, sunanta Blessing Onu. Ita kuma Blessing Onu din sai ta ce to ai tana da NGO, sunan NGO Saplan. Sai ta ce to da ta sa Saplan su fara biyan wa'annan staff sun mu 13 ne.
What is social development?
Social development. Ita ne secretary din.
Blessing Onu. Wata yar jihar Benue din nan.
Yar Benue ce, ita ne daughter.
Wace ta karba daga wajen Hajji Habiba Kalgo?
Ita ce ta karba. So sai aka fara biyan mu. Da aka fara biyan mu after September kenan, 2011 aka fara biyan mu, aka biya mu 2012, aka biya mu 2013, aka biya mu 2014, muna ci gaba da aiki. Sai 2015, April 28, 2015 sai aka daina biyan mu, lokacin da aka canza administration saboda sun ce Saplan yanzu FCT ba za ta synergize da Saplan ba kuma.
Sai Saplan?
Sai Society Against Child Labor and Prostitution in Nigeria.
Idan da su aka haɗa gwiwa ana kula da
wannan. Ana kula da center din, ana kula da center. The Saplan ta dissolving sai ta wuce. Sai aka turo mana tawagan director, assistant director da wasu daga social welfare a area 10 suka same mu a center a Buhari. Sai suka ce mana to su sun zo ne su assuring din mu cewa dama mu ba staff na Saplan bane, Saplan kawai ta dauka ne saboda FCT could not pay us, Saplan kuma ta zo ta dauka. So sai mu ci gaba da zama a center, muna aikin mu, muna duba yara da sauransu, amma tunda ba a biyan mu su ba da su hana mu ba, in mun tashi daga nan mu je mu nemi abin da zamu ci, tunda dai ba za mu mutu ba kuma muna da bukatu, muna zuwa shike kenan sai muka ci gaba da aikin bayan sun ba mu karfin gwiwa cewa ai sun daukale ta mu sun kai establishment a area 3 yanzu saura final decision ne a sani a ba mu permit letter mu a fara biyan mu muka yi murna muka ce mun gode suka ce ma abin da suka zo sun zo mana su mana screening ne suka mana screening suka ga muna nan da sauran su da takaddun mu suka wuce to tunda suka wuce sun ba mu karfin gwiwa mu kuma muka ci gaba da zuwa aiki lokacin da suka zo bayan 2015 kenan 2016 muka yi aiki throughout Babia 2017 muka aiki throughout Babia sai mallam Umar sai je samu muka samu principal muka yi meeting da shi muka ce to sa gaskiya mutanen nan fa sun ba mu assurance har yau ba a biyan mu mun kuma muna aiki kuma muna da bukatu amma ba mu da abin ma da zamu ci sai yace dan Allah ba daka tashi ka je ka nema mana hakkin mu ba sai tashi sai buga table yace to bazan nema muku hakkin ba in kun isa ku je ku nema hakkin ku da kanku shine mun kuma muka tashi muka je muka yi meeting da muka yi meeting sai muka nema number Abuzar shine PA na FCT minister kenan sai muka ce muka zo FCDA muka same shi muka ce sa don Allah don Annabi muna da problem ne game da FCT rehabilitation center kuma ina kasan office na minister ne da muka shigo ya ba mu audience sai ce to mu je mu rubuta complaint namu in writing sai muka je muka rubuta complaint namu mu 13 a center sai bayan wasu watanni haka sai shi principal din ya kira mu sai ce letter nan da
kusa
shi comrade Bala Musa Tsoho sai shi comrade Bala Musa Tsoho ya kira mu yace letter nan da kuka rubuta ina jin haushin ku letter nan fa yayi aiki yanzu har minister ya approving za a biya ku 18 months muka dinga murna muka ce to sauran 18 months din fa yace in an biya mu first 18 months din sai subsequently za a biya mu wani 18 months kuma muka dinga murna da aka zo sai wata rana aka kira sai shi ya turo auditor shi da kira auditor sai yazo auditor yazo da yamma kuma mu muna aiki ne daga safe zuwa 2 o'clock da muka fafuta muka je neman kudin mu sai da auditor yazo sai aka ce mar to ya kira duka staffs din shi sai mu biyar din da muka rubuta first complaint din ma minister din sai ce ai mu we rebel against him mun boycotting din shi mun kai shi kara a sama therefore shi zai dealing da mu sai ga mu auditor yace mu mun absconding kuma ranan ma tsakani da Allah mun zo aiki dukan mu
eh wato ma na ba ku zo aiki
eh wato ba ma zo aiki kenan
to ya kuka kare
eh da abinda muka kare shine da aka zo aka biya sai aka biya mu 6 months kadai sauran kuma aka biya su 18 months complete da aka biya su 18 months bayan kwanaki sai muka ce na dada kiran meeting wajin da staff sai muna zuwa center din da na kira meeting din nace to kun ga an ce za biya mu 18 months amma an biya mu 6 months kun ga I need to write da leta in je in kai mu minista so mara hada kudi a bani kudin moto dan sai mara hada kudi ne sai daya daga cikin su ana ce mar Linus da Cool yace gaskiya oga Aminu ku yi hakuri ku gafarta mana mu an kira mu sauran mun negotiating da principal zamu bashi wani abu an biya mu 18 month ne ku ne kadai aka ga ku sai sun ku biyar
kafin mu kawo muku cigaban korafin gwagwarmayar da tsafin ma'aikatan suka sha har ma da zargin cin zarafin da ke faruwa a cibiyar ciki da gaskiya ya ji ta bakin shugaban cibiyar gyaran ɗabi'ar da ke Wari wanda ma'aikatan suka zarga kamar yadda kuka ji wato Bala Musa Tsoho
to wannan magana ba gaskiya bane ba kuma haka take ba abin da ya faru kaga na farko dai ni ba na dauka mutane aiki ba na izinin dauki mutum aiki to tunda ba na izinin zan dauki mutum aiki ya za a yi kore shi aiki kuma amma a gaskiyar magana abin da ya faru kamar yadda nake gaya maka biyu daga cikin su kanne suke a gare ni family mu daya abin da ya faru dukkan su ba yanda za su yi ba su da yanda za su yi aiki da sauran su lokacin kuma ana renovation za a fara center din nan ta ci gaba da aiki uwayen su suka yi mun magana ga yayan su ba su da yanda za su yi nace kai yana da sana'a yace ne sana'ar sa yin takalma nace to shikenan idan Allah ya yarda in har wannan abun zai tashi zan ba da shawara a dauke su tunda sun yi aiki har aka zo aka yi wannan abu aka gyara center aka yi komai aka ce to ita secretary mu wato Blessing Olu sai ta ce to ya kamata abubuwa su fara ai kankama kafin shi minista ya zo ya bude wannan wuri sai ce to shikenan yanzu nemo wanda za su yi kenan ta ce mun yanzu to shikenan na nemo su duka ma'aikatan wanda dama can kafin lokacin da na fara muka fara center nan lokacin ɗan Rufai akwai waɗanda na sani wasu kuma sun mutu wasu kuma suna da rai to a ta hakan muka samu wanda muka samu wanda za su koyar da waɗannan sana'o'i shi Aminu bai da sana'a da zai koyar amma muna da buƙatar koda secretary ne ina fahimtar yadda kike cikin tsari kai kuma Umar ka iya yin takalma yace shikenan magana ta dare sannan aka samu Williams shi kuma yanda na san Williams ta dalilin aboki na yana nan yana aiki a law school dalilin shi na san shi ya san computer da sauran su aka ce computer na ce fine dukkan su yanda na same su kenan aka samu masu tailo angulu da kuma wanda yake koyar da embroidery suka zo nan senator Bala ya zo yayi commissioning center a gaban su sanato balai alkawarin check of grant da zai dinga bayarwa wanda ba mu gani ba anyway da ban ba shine ma magana ba so muka fara wata daya wata biyu ana ci gaba da training sai naga to ni kan already dama ni ma'aikacin gwamnati ne dama tun farko so sai naje sai na sami director ina nace sai ayele kake na wannan lokaci sai ke fata to madam waɗannan wanda suke koyar da training din nan yaya batun salarin su yake shin za a dauke shi dai automatic ba su employment ko kuma yaya sai sai ta ba abin da za ta iya cewa inje in samu blessing wani na tashi na ji na samu blessing wani ce madam to maganin training da muke kiri gashi maganin payment da su sauran su sai ce okay haka ne ba inje in samu coordinator na SACLAN that is society against child abuse prostitution and the rest a wannan lokaci don an contracting aiki na je na same ta nace mata to gashi sai ce eh ta mata magana saboda haka an bada sunayen su na bada sunayen su that was I think around 2012 kike na muka cigaba da aiki suka fara biyan su ana biyan su har shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu ashe dama contract din tunda ni ba da ni akai ba contract din shekara hudu ne aka je maganar renewal aka yi to bayan an yi ne sai establishing onu ta bar secretary a wurin so at the end of the day sai aka gane cewa to the best thing kawai shine za a terminate wannan contract so aka terminate contract
masu raro kamar yadda ba kammala sauraron korafin waɗannan ma'aikata na gidan gyaran ɗabi'a ba haka ma shi kansa wanda ake zargi akwai sauran martani a bakinsa sai aka kasance da shirin ciki da gaskiya a mako mai zuwa idan Allah ya kai yanzu a madadin Nasara da Mele Kaya da ke birnin Abuja daga nan birnin Washington DC ni Sarki Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da line yanzu kuma ga labarin duniya a takeice.
To Mahmud ga labarin a takeice. An ci gaba da jin alamar fada a kudancin Khartoum a jiya Lahadi yayin da wakilan bangarorin da ke rikici da juna a Sudan ke Saudiya don tattauna da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa inda ake fatan kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe tsawon sati uku ana yi wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da haifar da gudun hijirar jama'a da yawa. Babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana fargabarsa game da tsaron tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhzhia da ke gabashin Ukraine bayan da jami'an Rasha suka ba da umarnin kwashe fararen hula daga matsugunin 18 da ke kusa da tashar nukiliyar da ke cikin matuƙar matsala. Rafael Mariano Grossi ya yi gargaɗin a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa game da halin da ake ciki a yankin da ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhzhia na ƙara zama abin da ba a iya tsinkaya ba kuma yana da haɗari. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito cewa shugaban hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta ƙasar ya yi murabus daga mukaminsa a jiya Lahadi sakamakon wasu wasanni da aka shirya da mata ba tare da sanya hijabi kamar yadda aka wajabta ba. A daidai lokacin da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke tsananta aiwatar da dokokin saka hijabi. Kamfanin dillancin labaran Iran ya ce Hashim Siyami ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon cece-kuce da suka taso daga gasar tseren juriya da aka shirya a Shiraz da ke kudancin ƙasar Iran. Jiya Lahadi hukumomi sun bayyana maharin da ya kashe mutane 8 a wani rukunin shaguna na sayar da kayayyaki a jihar Texas da ke Amurka a matsayin wani mutum mai shekaru 33 da ya zauna a wani otal da ke kusa.
Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da chaji 7 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shiri da Allah ya kai mu kafin nan. Kuri mai amfani da wannan damar mu miƙa sakon ta'aziyya ga Alhaji Garba Suleiman bisa rasuwar surukarsa Hajiya Kulu wacce Allah ya warasuwa a jiya. Da fatan Ubangiji Allah ya gafarta mata da kuma sa ta huta. Amin. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ta gabatarwa da kuma Dadi Balawi da ya hada mana shirin sai injiniyan mu Bob. Ni Mahmud Dalo nake cewa mu tara ashirin namu na kan hantsi idan Allah ya kai mu.